Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a wasu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Fadar gwamnatin Amurka da ake kira White House ta bayyana cewa ta sa takunkumi ga mutane da kamfanoni 38 na kasar Russia. Amurka ta ce ta dauki wannan matakin ne biyo bayan mummunan tabiyoyin gwamnatin ta Russia akan harkokin demokradiyyar kasashen yammacin Turai da ma sauran sassan duniya. An fitar da wannan sanarwar ce a taron manema labarai da aka yi jiya Juma'a a fadar ta White House, inda sakatariyar yada labarai ta fadar gwamnatin Sarah Huckabee Sanders ta ce amma fa har yanzu Amurka tana so ta yi aiki da kasar ta Russia. Tace abinda kai muke fata shine ganin kasar ta Russia ta canza daukacin tabiyoyinta. Sandar ta ci gaba da cewa za mu ci gaba da tattaunawa domin ganin mun samu kyakkyawan dangantaka nan gaba. Takunkumin dai zai shafi fitaccen attajin nan mai dimbin tasiri a harkokin mulkin kasar da babban kamfanin sarrafa karafa, sai kuma fitattun mutane da suke na hannun dama shugaba Vladimir Putin da wasu kamfanoni 12 da suke mallakan waɗannan mutanen ne, da kuma wasu manyan jami'an kasar ta Russia su 17. Sai kuma kamfanin sarrafa makamai mallakan gwamnati da wasu bangarorin kamfanin, sai bankin kasar. Waɗannan su ne takunkumin zai mayar da hankali a kansu. Lokacin waɗannan rukunin da wannan takunkumin zai shafa dai za a dakile harkokin dukkan kaddarorinsu da ke na Amurka ne, kana a hana mutanen da ke Amurka yin harkan kasuwanci da su. A jiya Juma'a da yawan ƴan dokokin Amurka da masana harkokin ƙasa da ƙasa suka ce sun yi na'am da wannan matakin, suna cewa wannan abu ne da ya dace a ce an yi tuntuni. Shugaban Amurka Donald Trump da gwamnatinsa sun faɗa jiya Juma'a cewa ba fa Amurka tana wani yakin cinikayya ko kasuwanci bane da ƙasar China. Duk da yake Trump din ya yi barazanar ƙarawa wani haraji na miliyan 100 akan kayayyakin ƙasar China da ake shigo da su a nan Amurka, yayin da ita ma ƙasar ta China ta ce a shirye take ta mayar da martani. Kai, wannan fa shawara ce wanda sai ya samu amincewa na wakilan harkokin kasuwancin kasar Amurka, kana a fitar da shi ga bainar jama'a domin su tofa albarkacin bakin su. Don haka ba wani abu da aka aiwatar tukunna, inji Larry Kudlow, mai baiwa fadan gwamnatin ta Amurka shawara akan harkokin tattalin arziki. Kudlow dai yana magana ne sakamakon ƙarin damuwar da ake samu na musayar kalamai tsakanin fadan gwamnatocin kasashen biyu. Sai dai mai ba da shawaran ya ce sace fasahun da kasar ta China ta yi wa Amurka ba abu ne da za a lamunta da shi ba, domin satar fasahar Amurka tamkar tana wasa ne da makomar Amurka. Kudlow ya bayyana cewa shugaba Trump da shugaba Xi Jinping suna da kyakkyawan dangantaka, kuma yanzu haka tattaunawar da ake yi zai iya kawo ƙarshen dukkan waɗannan matsalolin da ake nema a fuskanta. Sojojin Siriya sun kai hari ta ƙasa da mata sama a kan garin da ke gabashin Gauta, inda ya rage ƙarƙashin 'yan tawaye, kuma sun kashe aƙalla mutane 40, inji masu sa ido a wannan yaƙin. Gidan talabijin na ƙasar ya nuno jiya Juma'a yadda hayaƙi ke tashi daga sassa daban-daban na birnin Dauma, gari mafi girma a yankin na Gauta. Rahotanni sun bayyana cewa sojojin sa kai ne suka auka magarin, inda nan ne ke da sauran 'yan tawayen Jais Islam da suke riƙe da shi. Wannan yakin ko ya biyo bayan da 'yan tawayen da ke Gauta ne suka amince da su gitta arewa maso gabashin Aleppo ba da matsala ba. A cikin satin ta gabata dai Rasha ta ce kungiyar ta Jais al-Islam ta amince ta bar Gauta, inda dubun dubatan jama'ar kungiyar suke, amma kuma kwaram sai gashi an samu matsala wajen kwashewar waɗannan mutane. Abinda rahotanni suka ce matsalar ko ya biyo bayan rarrabuwan kauna ne da aka samu game da kwashewar. Kungiyar nan mai sa ido da ke da babban ofishinta a Birtaniya da ake kira Syrian Observatory for Human Rights ta ce cikin mutanen da aka kashe 40 har da kananan yara 8, kungiyar ta ce harin da aka kai ta sama ba mamaki, jirgin kasar Rasha ne ya kai shi, domin an kai ire-iren waɗannan hararen a sassan birnin daban-daban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ma'aikatan Ma'aikatan kiwon lafiya na Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun kashe Palestinawa bakwai a jiya Juma'a lokacin da dubban su suka taru a bakin iyakar Isra'ila da Gaza. Ma'aikatan kiwon lafiya ta kasar Palestine ta ce sun waɗanda aka kashe ko har da wani dan shekaru 16 kuma rahotanni sun bayyana cewa Palestinawa 408 ne aka jima rauni sakamakon wannan rikicin. Wannan dai shine ya kawo adadin Palestinawa 27 da aka kashe tun daga makon jiya lokacin da aka fara wannan zanga-zangar. A jiya Juma'a dai lokacin zanga-zangar sojojin Isra'ila sun harba hayakin nan mai sa kwalla har ma suka da harbi da harsashin roba wanda daga bisani ma suka amfani da harsashi na kwarai domin ganin masu zanga-zangar ba samu daman tsallake shingen bakin iyakar ba domin
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Yeah.
To daula barka da wannan lokaci ko ince barkanmu da safiya.
Usman barkanmu da safiya ina kwanan mu.
Lafiya lau kin sha kofi?
Ah na sha kofi ko.
Eh na ji muryarki ne can kasa.
Yau gashi mun tashi yanayi ya canja ba kaman jiya da muka samu muka dan samu.
Eh jiya na ganki da doguwar riga da dan hijabin ki dan karami hakan nan da doguwar rigar ki a kasa bace sa riga sanyi ba.
Yau kuma gashi an ci kayan sanyi.
Yau ki sa ki gani. Kiga yanda za ku kare da ke da sunu.
Ni zama sankarau kenan.
To saboda haka lallaba a hankali da kayan sanyin nan har a koma gida. Yanzu bari mu shiga shafin gaishe-gaishe na majalisar mu ta Abari ya huce shafin Facebook. Amma kafin sannan akwai taya murna da nake son dan mika guda biyu haka. Na farko akwai muna taya iyalan mai girma sarkin alkaliri murna auren ɗansu Muhammadu Malami Gidado da kuma kunce wanda yake aiki a hukumar Custom. Da kuma amaryarsa Zainab Ahmad Tijani Mabo wanda aka daura a wancan mako da ya gabata. Eh muna taya su murnar wannan aure makon da ya gabata kin ga nawa ga wata kenan 31 kenan ko?
Eh muna 7 ga wata. Eh wato 7 ga wata aure.
To wancan 31 ga wata kenan ranar Asabar ta wuce aka daura auren. Wanda kuma an daura ne a daura dake jihar Kuta Katsina.
A'a lalle kam a jihar ma aka daura aure.
Sosai kuwa.
Allah ya ba su zaman lafiya.
Amin amin. Sannan kuma akwai wani shi ma taya murna din ne na iyalan marigayi Alhaji Rabi Zakari mai kayan keke muna murnar daurin auren ƴaƴansa uku da aka yi wanda aka daura a Lion William Street dake Jos a ranar Asabar din da ta wuce.
Ta wuce wai in ka tuna ba wancan makon ma mun samu gaisuwar taya murna da yawa kuma an daura aure ranar Asabar.
An auru.
An auru kam.
Eh to Allah ya sa a rike a kuma zauna lafiya. A yi hakuri da juna.
Watan Maris kam watan aure ne an yi aure da yawa 31 ga wata
sannan amarya da ango kowa ya daraja kowa ya zauna lafiya sannan a yi hakuri
mazan kuma ku kula da mata ba
ni ai nace duk mu yi hakuri
haka ne kam aure ai hakuri ne rayuwar aure rayuwar zamantakewa aure ne
to Allah ya tabbatar da alheri to sai kuma taya wani daban shi kuma murna na karuwa ce shi ya samu shi kuma tun wancan makon da ya wuce aka yi suna kusan sati dide kenan yanzu wanda sunan shi Alhaji Kabiru Oro kauran Namoda ya haifi yaro sannan aka sa ma yaro suna Aliyu
to
yawa to saboda haka mun
taya shi murna
amin amin Allah ya raya mutanen kauran Namoda
amin za a saukan gari zamfara ne ba fa ta ba ko
zamfara ne kauran Namoda na ma san hankali har kwana a garin nayi
Allah sai
har kwana a garin na wurin kwana uku ma a garin To kin san dan jarida da yawo.
Dan jarida kam a akwai yawo kam.
Sai dai in bata kama labari ya kullu ba.
In ya kama ya haddaji ko a kwana.
Wallahi to Allah ya sa mu dace.
Amin.
To bari in shiga sakonnin gaishe-gaishen. Sakon farko na shafinmu na abari ya huce na majalisar tamu ta Facebook shine zuwa ga Sha'aibu S Fada da kuma Salim Musa, sai Prince Salim Lawal, sai kuma Dallami Isufu da kuma Abdullahi Petit, sai Abdul Aziz Sani Matari, ko Matari ne to Allah ya sa na faɗa daidai, sai Yusuf Y Jero da kuma gasar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Abdul Malik Barau, sai kuma Adamu Sulai Taylor da Usman Tijanawa, sai Awal Alhassan da kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi, sai Nasiru Abdullahi Fawwa da Amir M Niyas. Gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Sulaiman Ai Kanti da Abbas Umar da kuma Hakibu Malam Saraji da Abbas Abubakar Lambo, sai Mamuda Ya'u Majingini, sai kuma Muhammad Sani. Gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Safiyanu Rabi'u Gora da kuma Umaru Dauda, sai kuma Baba Gana Aliyu Nuciya Wucakal, sai kuma Isa Muhammad da KMR na ga kuma rini yake sawa amma a Hausance. Adamu Mungadi, sai Shitu Aliyu Zango da kuma Alhaji Tijani Alhaji, sai Muhammad Sanusi Wagi. Sai da sofa ta alherin a bari ya huce a warkar karshe dake hannu na zuwa ga Abubakar A Abubakar da Muhammad Salim da Awwal Sale Ahmad da Dalibi Maman Taraba, sai kuma Saidu Garba Salisu, sai Rabi'u Sale Kwarari da kuma Shamsu Shaibu, sai Ruqayya Usman Farje Buwa, sai Haidar Inuwa, daga karshe Nathalias Ayusas, sai Jumman Obida. Allah ya sa sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. To sai kuma in rufe da gaisuwar fatan alheri ta musamman ba daga shafin abar ya huce na majalisar tamu ba. Wannan gaisuwa za ta je ne zuwa ga Bashir Dahiru dan baccan dake Gumal a jihar Jigawa a Najeriya.
To Malam Usman sani da kokari.
Yawa.
Sai fatan alherin mu na musamman na filin mu na abari ya huce zuwa ga Zamzam Abdul Fatah Salim Medical Center Katsina tare da Ahmed Yahaya Maraya da kuma Alhaji Abdullahi Cedi Kano, wato Afnan Furnitures, tare da Bala S A Bali. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Hajiya Aisha Mai Wada Millennium Furnitures Katsina tare da Alhaji Musa SA Guroje. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Hawwa Faruk Bargazau Jalungo a jihar Taraba tare da kuma Tanko Boka Jalungo shima na jihar Taraba. Fatan alherin mu na abari ya huce ya zuwa ga Honorable Veronica Alasan, sai kuma fatan alherin mu na ƙarshe na yau na filin abari ya huce zuwa ga Hajiya Rakiya Alhassan Kano tare da Awwal Alhassan Kano da kuma Hajiya Aishatu Alhassan Kano. To da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya.
Kasan da halin amana
Shiga labari a gurguje wani wata sanarwa ta shigo mun yanzu nan
haba
Allah kuwa ta aure ce gobe kuma 8 ga wata ko
eh gobe Lahadi
gobe Lahadi 8 ga wata
da Allah ta daura aure ranar Lahadi ne
to ga dai wannan na wani bawan Allah mai suna Danjuma Salisu da amaryarsa Zainab Muhammad Inuwa wanda Danjuma Salisun an fi sanin sa da Danjuma FKD to muna fatan Danjuma FKD da amaryarka Allah ya sa ayi asa'a kuma Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari
to amin kuma amin ai ko akwai labari amma gaskiya labarin fa ba da gani bane ba
to daga ina ne
na cikin masoyan mu ne masu sauraron mu suka aika mana ta wasiƙar email
to yawa yayi kyau ai dama muna son su danga aikowa
ai ka san da man kace musu ai ka gaji da labarin kullun ana ma
kullun mu ake sara
yawa
to ba mu ji an faɗi bare bare ba
to yawa a sara bare bare to wannan labarin ku na bare bare ne wani alƙalin babar bare ne to malam Usman kana ji
ina jin ki
ina kai ka wai wannan alƙali ne to me dai ya faru dai matar shi ta bata mashi rai da daddare ka san dai tsakanin mata da miji sai Allah
sai Allah
to sai Allah kam ta bata mashi rai irin ya kwana dai da bacin rai din nan ya tashi da safe ya karya ma yaki karyawa bai karya ba
ran maza ya baci
ba a ci abinci ba ya shirye tafi ofishin shi aka tafi kotu office din alkali kenan to da yaje aka zauna aka yi komai za a fara shari'a to shari'a farko a ranan sai me karanta shari'a sai ya fara karanta sai ya ce ran kai dade shari'a mu ta farko yau ita ce wani miji ne ya maru matar shi
wayo Allah ya kaude ta da bani
ya kaude ta da bani sai da ba alkali an soso maka inda ke baka
gaba da tsada a kotu
yawa to ai ko baka ma sani ba to ai shi alkalin an soso mashi inda ke mashi kaikayi
to fa
ina jin ai shi ma da ya samu sarara
ina ga da yayi mali
kenan to
bai ba ba za a samu za a samu ba za a samu adalci ba ina ga akwai
shine sai cewa a ba za a samu adalci ba kamar wannan kotun ba adalci ranan shine sai cewa ai wannan ma ba shari'a akai ya mara banza kenan
Allah ya mara bulus
to da jama'a karanto mana shari'a gaba
ya ma gaba take nan
ya ma gaba take nan kawai yace ya ci bulus
wato mata mun kun hada ko saboda in kuka ci haka kai wato har wurin aiki sai an ji an yi magana
wallahi fa
shi ban da manta abun a gida kawai ya tafi shi kawai
ina ina
wai da take da kina labari daga Ali yake tana mun wani mai tallar rake shi yana ta hani shi ma tabo yana tallar rake
rake
Ya rage bai zaki. Sai alƙali yana shari'a. Shi wundan da yake wuce ta baya, wundan kotu ne.
Kotu ne bai sani ba.
Yana ta kwalla ihu suna ji. Alƙali sai yace shi. Kai, wau, wau, dan kaza kazan ne anan baya. Shi ma sai mai da zagi yace, dan kaza kazan ka ne. Yace, a'a, ku shigo da shi.
To fa, shari'a da mai rake.
Aga zagewa da mai rake. Yana leƙo ya ga shi, ashe a kotu ne.
Yake. To mu ya kawo kanshi.
Sai kalla alƙali yace wai akara muka lada ma kai na zaga amma ni akwai sakare sai alƙali ai ai yaro kakuru
amma dai wannan mai jira ken dan fulani ne ko
kakuru a'a ba sai da ke mu ba sai da
wannan dan fulani ba sai da
fulani ba wannan manomi ne ina ga wai shine zai yake ce mushi wai ya kure ai in ba haka ba to ka zagi alƙali ai
gidan yaro kam sai gidan yaro ka nan take
to bai sani ba to shi zama lokaci alƙali ka dan tako shi sai ka sha wuya
shine ai
daula da da sun dora da wani labari amma saboda lokaci kuma mu dan samu dan sarara da waka bari mu hakura haka sai Allah ya kai mu wani makon zamu saki dawowa amadadin
Daula Salim
sai kuma ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka
daga birnin Washington gundumar Colombia
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
Allah ya yi mana jarabawa